Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani dauke da cigaban labarin da muka kawo mai sauraro musamman a shirinmu na kunci a labaran karfe 12 wannan rana inda muka ji wato ainihin wani dan farsho ya yanke jiki ya fadi a lokacin da ake tsaka da gudanar da zanga-zangar lumana a wato ainihin kofar gidan gwamnatin jihar Kano biyo bayan yadda kungiyar kwadago ta Restoration jihar Kano karkashin jagorancin Kwamar Kabir a domin jibir suka shirye wannan zanga-zangar lumana don nunar da gwamnati da kuma fahimtar da ita matsalar take tattare da yanda gwamnatin take yankewa yan fansho wato fanshin su duk wata babu gaira babu dalili wanda zuwa yanzu aka yi kiyasin kudaden sun kai biliyoyin naira wanda aka yanka kuma ba denawa akai ba ake ci gaba da yi wanda hakan yake jefa ɗan fansho cikin wani mawuyacin halin matsin tattalin arziki wasu ma suna batun cewa ɗan fanshon nasu bai wuce 5,000 ba amma sai katar an yanke wani kaso mai tsoka daga ciki wanda kuma daga cikin ɗan fanshon da suka tsinci kansu a cikin irin wannan mawuyacin hali a yanzu haka da ake tsaka da gudanar da zanga-zangar ya yanke jiki ya fadi har ma ake batun da ya samu karin kumallon safa isasshe ba ga nauyi da yawa a kansa ga ƴaƴa mata wanda sun isa aure babu abun auren wanda hakan ya sa zuwa yanzu muka dangana da ita kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria wadda ita ma tana cikin wannan gwagwarmayar wato ainihin kungiyoyin kwadago wanda yanzu haka muke tare da shugabanta za mu so mu ji cikakken suna.
Sunana Muhammadu Bello Abdullahi Gadan Kaya. Shugaban wannan kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam da jin kai ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria.
Ya kuka kalli wannan abubuwa guda biyu na wancan yanke da zanga-zangar lumana da kuma wannan ɗan fansho da yanzu haka yanke jiki ya faɗi amma tafi da shi gida.
To alhamdulillah kamar yanda ka faɗa wannan abu ne ba abu ne mai daɗi ba duk wanda ya ji wannan labari wanda ya ji wannan labari ma ya san ba abu ne mai daɗi ba wannan abun takaici ne kuma abun baurishi ne muna kira ga gwamnati don Allah don annabi ɗan fanshon na abun tausayi ne har na ji wani suna ma ake sa musu waye ba marayayyu ba su karɓi wani abu ma balle matattu to kaga wannan abun ba daidai ba ne muna kira ga gwamnati don Allah da annabi kafin tura ta je bango a samu a ga cewa ɗan fanshon su ya kamata a tausayawa a ga cewa an musu abun da ya kamata yanzu kamar masu naira 5,000 masu naira 10,000 kai ko 30,000 aka baka ko 50 a wannan mara nawa zai ishe ka in kana da mata biyu da ƴaƴa 17 ko kuma akwai ƴaƴan ƴan uwa wanda kake rike da su ai wannan abin sai dai du'a'i ba
ne kake nufi da in tura ta kai bango
in tura ta kai bango kamar abin da ake cewa wannan an yi shi ne na lumana kuma an jawo hankalin gwamnati cewa lallai ne ta shiga tetayinta kuma ta natsu saboda in ba haka ba ana ganin ma fa cewa kotu za a kai gwamnati akan wannan abun to kaga wannan in aka ce an je kotu gwamnati ta tuna fa cewa yanzu zabe aka tinkara saboda haka ba daidai bane shi ga wanda dan takara ya ga ana wannan abun kuma ya zuba ido ya yi shiru wannan abun da
ku kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ne za ku yi musamman a gabar wancan ɗan fansho da yanke jiki ya faɗi yanzu haka ma an yi gida da shi
mu abin da za mu yi muna fata Allah ya ba shi lafiya in abin ba a fata ta Allah ta kasance to mu ba mu da zaɓi ba kotu za mu kai
za ku riga ƴan kwadagon kotu ke
za mu riga ƴan kwadagon kotu to suwaye kwadago mu marar masu kare haƙƙin ɗan adam ɗan fa da yake cikin uwarsa bai zo duniya ba fa in aka in yaro yayi wata 6 kaga an busa masa rai aka ce za a masa me ake cewa operation ko a ce wai a zubda ciki kaga ga zargin zina kuma ga zargin yunkurin kisan kai to wanda bai zo duniya ba kenan balle wanda yake duniya saboda haka mu za mu riga ma kwadugo shigar da kara akan wannan abun ba a fata
idan gwamnatin bata dauki mataki ba kenan
idan gwamnati bata dauki mataki ba
muna ta ce wai ta shiga tetayin ta ita ma ba za ta yadda turar ta kai bango ba
to muna mata fatan haka mu ai masu mu ƴan Human Rights masu neman sulhu ne ba masu tada husuma bane ko mu rinka ziga ana yin wani abu da ba daidai ba muna fata muna kira ga gwamnati jihar Kano da Allah da annabi mai hankalin mai ake cewa yankan kaba ya kai garina saboda haka a samu a surhunta wannan abu shi kuma wancan mutumin a kula da shi a lura da shi yanzu ma mu zamu kira iyalan su lalle mu ga tabbatar cewa an kula da shi a asibiti na musamman tunda akan haƙƙin sa yazo neman wannan abun to kuma tunda kaga yazo neman zanga zanga ta limana neman sulhu to kuma wannan abun ya faru akan wannan kadamin da ake wannan abun to fa ba ma fata
ita gwamnati da aka wata ce wani abu akai
ya kamata gwamnati ta yi wani abu akai saboda a samu mutum ne wata kila dan pension ma pension sa bai ta karya ba gwamnati lalle ta zo ta yi wani abu akan wannan abun mu kuma zamu fara yi akan wannan abun tunda iyalan su ma sun kira mu a waya sun fara tuntuɓa mu shi yasa mu ko yan jarida muka tuntuɓe ku
to mai sauraro yanda abubuwan suke zuwa suna dawowa kenan akan wannan gaba fatan dai kamar yanda aka faɗa hankalin mai saran kaba i koma garina Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki akan mita 88.5 da na FM muryar